Yes. Vémonos.
Chamo.
M.I.C. Musa is coming.
Funny.
Yeah. Da dan canjin kamar ka zo ka kaka so ka jamana aji. Mu da muke ta casu ayyubas da su ne ki minaji. Kaftani na saka na fito agogo na kuma bacci.
Kamar kariya yayi wa chamo.
Da dan canjin kamar ka zo ka kaka so ka jamana aji. Jamana aji. Mu da muke ta casu ayyubas da su ne ki minaji.
Su ne ki minaji.
Kaftani na saka na fito agogo na kuma bacci. You wake up for where?
Ayane.
Ba wani Bugatti.
Hey.
Shekaran jiya na kashe kusan miliyan bakwai akaya akaya akaya. Kun baya luda yi ai malam. Ha, mun bar su a baya a baya a baya. Open your eyes when I come and go properties that na acquire.
Acquire.
You wake up for where?
Ayane.
Ba wani Bugatti.
Muna kama wa abamu akiba mai kyali.
Akiba mai kyali.
Malamare Allah ido. Ha, kaga alheri.
Heri.
Ha, baban kifi na fito. Bara Lambo,
a Lambo,
hey, model, mugu rapa, ha, wane mo gambo, gambo, hey, suna, fati, kafada na haso alam, tamu, 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 gobe, zahada babang, aure, idan, tamu, 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 atatara wain de kezata suke da town, town, mununa musuche wakai, we are running the town, muna, kowani jami ya polytechnic, makira suke da gachazaria, daga asauka lafia, asauka lafia, now we are talk with la familia, kowani lungu kashiga, it's nice. Them niggas paying the price. And to be precise, I'm one of the greatest alive. Greatest alive. The time changing kamaka zo kakaka so ka jama na aji. Mude muke te chasu ayyubas da su ne ki minaji. Kaftani na saka na fito agogo na kuma Versace. You wake up for where? Ariane ba wani Bugatti. Shekaran jiya na kashe kusan miliyan bakwai akaya. En kunu baya luda yi ai malam.
Simple.